Taron majalisar ministoci na ɗazu da hantsi ne yanke shawarar aiwatar da canje-canjen mukamin shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta Nijar bayan nazarin halin da ake ciki a ƴan makonnin nan, inda akalla sojoji kusan 200 suka hallaka a ƙasa da wata guda a kan iyakar ƙasar da Mali.
Le général de division Salif Modi est nommé chef d'état-major des armées au ministère de la Défense nationale.
Sanarwar da aka bayar a gidan rediyon gwamnati na cewa shugaban majalisar ministoci bugo da ƙari shugaban mayakan jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya naɗa janar Salif Modi don maye gurbin babban komandan rundunonin mayakan Nijar chef d'état-major général des armées janar Ahmed Muhammad. Yayin da janar Saidu Bage yake ɗaukar madafun rundunonin mayakan ƙasa wato chef d'état-major armée de terre. To koya masu sharhi suka ji da wannan mataki? Malam Bashar Muhammad shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyar Rezo Esperance.
Can ƙasashe inda demokrasiya ta yi nisa, in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus don su ba da dama a kawo gyaran fuska ga irin wannan abu. Yawanci dai ana cewa shi babban hafsoshin rundunonin sojojin shine da kanshi ya gabatar da marabus shi. To lalle sauye-sauyen yana iya ba da dafa cewa tana yiwuwa yanzu a nan gaba a huskanci abun da idan rahama kuma a gani yadda za a yi a samu hanyoyi na gari wanda za a fita daga cikin wannan kangin wanda ake ciki.
Haka kuma gwamnatin ta sallami babban sufetar rundunonin mayaka, Inspector General des Armées da sakataren ma'aikatar tsaro daga mukamansu. Lamarin da a jimilce Nasiru Saidu na Gwa da Sangwa ya ce zai yi tasiri a kokarin neman hanyoyin warware matsalolin da sha'anin tsaro ya shiga a wannan ƙasa.
Duk abin da ka sani duniya yau, in abu ya kiya ya cije ya lalace, dole a sake dubara, dole a sake mutane, dole a sake hanyoyi waɗanda ake bisa gare su. Wannan abu shi ne mutane sun kai jira da jama'a shi shugaban ƙasa, shi ɗauki matakin ne na canza mutane, na canza dubarori, na canza ayyuka waɗanda ake bisa gare su tun da ba su kawo wani alfanu an ka gani ba. Amma to da an kai haka mutane yau suna iya su yi tsammanin a samu wani sabon salo cikin ta yadda ya yi. Tun da sabbin mutane ne an ka sa, kuma suna iya su zo da sabbin dubaru. Irin wanda wa'ancan su sun ka kasa sawa domin a samu a ci gaba da yin wannan abu.
Shugaba Isuhu Wanne a can farko aka sanar cewa ba zai halarci taron Jason Sahel na Faransa ba, ya tashi a yau Litinin da hantsi don zuwa birnin Po inda ake gudanar da wannan taro. Kafin nan ya ziyarci makabartar Kare de Martir da ke nan Yamai inda ya rusuna wa sojojin nan 89 da aka hallaka a barikin Shinagodar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.